dan wa daga san burkina yana tambaya ne hukumcin su gudaye to su gudayen nan mutane da yawa dai wanda suka santa suna cewa kamar ba ta da bambanci da giya saboda abuwa ne na zai buga mutum to duka abun shi kamar na hadisi yake yake cewa kullu muskirin fa huwa haram ko kamar karasa sunan da abun da yake mai sanya maye ne to haramun ne to da cewa ana wasu suna su gudayen nan wani dan kadan ake zubawa sai a sa mai ruwa mai yawa to akwai hadisi mai cewa ma askara kasiru fa qalilu haram abinda abun shi wanda da abinda mai yawan shi yake sanya maye to dan kadan kishi ma haramun ne giya dan an rage mata karfi ba to har yanzu sunan ta giya eh wallahi alam Allah samu dace to ayo wannan dan uwa daga Burkina tambaya ce kazo kana gaisa da mutane to akwai cikin mutanen nan wani wanda yace irin wanda ba san illan izala ba yana tare da yin izala to ko yi kuma hannu zaka iya gaisa da shi ko kamar dai haka dai mallan kiwo to ni ban san mallan ko ba dan izala ba mai tare da izala ba ba dan izala ba ko kahuri ba shi ba kakka gaisa da shi yawa ko kahuri gaisawa ya mika ma hannu zaka mika mai hannu kan lokatar da shi zaka mika mai hannu kowa so ake ka jawo in ba ka jawo mutum a jika ba ta ya zai fahimce ka har ka shiri har ya shiri bisa kan ya gane abin da kake mai kyau ne ko mara kyau mutum duk wanda ya ga kai gaisawa da shi ma baka yi to kenan kawai kai kana ma kallon maki ba ta yi wayi suwari ga mu ko mun zo mu tuka aikin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne aka aiko shi ga dukan halitta baki daya wanda kake gani kafurai duka halitta da wanda suke kafurai da wanda suka amsa kira dukan su al'umma annabi ne sallallahu alaihi wasallam to ake yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya jawo su ya kai su ga shari'a ya hidda su daga cikin duhun bata zuwa haske na shari'a to kai ma aikin ka kenan kar ka rika hada huska dan ka ga dan izala ko wani mai ka nuna mai dabi'o'i na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakanan haka ya kamata babu wani a ce wani ka gaisa da wani ko dan izala ne bare sanan dan wani yana tare da izala babu wata matsala cikin wallahi alaikum assalamu warahmatullahi ta'ala wabarakatuh bana dan uwa daga Sanijar shi ma na tambaya ce mace ce wadda mahaifanta da mijinta duka suka zama babu suka rasu to wannan matan ita ma sai ta rasu sai ta bar yaya kenan ba ta da miji babu iyaye sai wannan yayan da ta bari to yace ita ma ka tashi rabon gado kamar yanda in mutun ya mutu ya bar yayani ake musu lizzakar musu da hazirin sai ne duk namiji da ba shi kasan mace biyu ita ma kanan za a yi wanda ta bari yace kamar in ta bar yaya guda hudu da mace guda haka ne za a musu koko mace biyu yaya maza biyu kamar dai yanda aka za a hada kowanne namiji ya bashi kasan mace biyu haka ne za a ma ita ma mutum wannan da ta bar yaya haka ne za a mata koko haka ne babu bambanci kamar yanda in namiji ne ya rasu ya bar yaya haka nan mace in ta rasu ta bar yaya haka nan za a musu wallahi assalamu alaikum assalamu alaikum dan uwa shi ma daga kasar Niger yana tambaya shi wai mutum in yayi ida wankan tsarki yace kamar wankan janaba to yana iya yi wanka na al'ada da sabili eh babu matsalan komai in mutum ka ida wankan ka na tsarki na janaba zaka iya yin wanka da sabili bayan wannan amma mutum ya kiyaye in mutum wankan da kai na tsarkin nan wanka ne wanda yake tare da arwallah to yanzu wankan wannan naka al'ada in ka je wajen wankan wannan na sabili in dai mutum ya shahi gaban shi da cikin tafin shi ko cikin yatsin shi ko gefen su to bai da arwallah kenan mutum in dai ba mutum zai kiyaye ba zai shahi gaban shi da yatsin shi ba in mutum zai iya kiyaye wa misali wankan shi da sabili to kuma zai yi to amma har arwallah ma yana da amma in dai ya shahi gaban shi to kuma bai da arwallah kenan in kuma da mara arwallah ne to mutum yayi babu matsalan komai daga sai kenan dai mutum wanda ya wankan tsarki zai iya biyo wannan wankan tsarkin da wankan da wadawa na da wanka na sabili babu matsala ko to Allah ya samu assalamu alaikum wa rahmatullah wannan dan uwa daga Burkina shi ma na tambaya ce mutum wanda ke aikin shi fawa yana mahauci ne to yace tufafin da ke jikin shi ya kasance aikin naman da yake jini yakan same su to mutum yace zai iya yin ibada zai iya sallar shi da tufafin wannan koko sai ya hidda shi ko sai ya wanki a danganta shi jini an yi rangwame a kankanan jini in kamar dan kadan ne ya shafi tufafi in dan karami ne wurin kadan ne ya shafi tufafi to babu komai za a iya ibada da shi amma malama suka ce in ya kai girman wato kofatan alfadari kamar babban misali da me za a sifanta shi ya zama kamar tambarere a jikin tufafin mutum ana kwatanta shi kamar irin girman kudinmu nan misali Niger muna da dala 20 koko dala 5 yawa kamar Nigeria ina ga an yi wani kudi naira wanda shi kwandala shi mata kwandala to kamar girman kwandala wannan kamar haka da malama suka sifanta in ya kai wannan in ya kai kamar girman wannan to shine baya tufafin baya sallah amma in kamar dan kadan ne ya shahi tufa za a iya sallar shi babu kuni amma in ya kai girman wannan kwandalar wannan ko dala 5 ko 20 ya kai yayi hadi sosai ko ya wuce haka nan to ba a dole sai an wanki sannan ayi sallah in aka wanki kawai ya isa ma'ana ba sai ka ce ba dan shi zai iya barin wani ja a ciki dole sai an sa wasu abubuwa amma in kai ya isa in ka sa ruwa dai masu tsarki ka wanki to shikenan za a iya sallah da shi Allah ya sa mu dace assalamu alaikum warahmatullahi dan uwa daga kasar Senegal yana da tambaya ce mai wanda ake shawa mutum bakin mai ne wanda ake shawa mutum an ida mutum aski to wannan mai yana kara wa mutum baki yana kara wa gashi baki sai yake cewa wannan shawa mun wannan ya halitta ko bai halitta ba to shi a kiyaye akwai mai wanda zai kara kamar yanda yake bakin mutum zai kara bakin gashi ne ba zai ne da gashi baki ba yawa in wannan daman gashin ka baki ne zai kara mai baki wato zai kamar zai taimakawa ne wajen kulawa da gashin wannan abu ne mai kyau amma in hon gashin dan ya rina ma gashi shine abin da aka hana a yau wani da bakin abun da zai rina ma gashi gashin ka wuri ne ya koma baki shine matsala amma wanda zai sanya kamar karin kamar wata kulawa ce ka ba gashin ka to wannan abu ne mai kyau ana son haka nan dai ko irin mashi ko irin mai mani zaka shawa mai wanda dai kana nihin dai ka kula da gashin ka wannan babu matsala wallahi ba sannan tambaya ta biyu ta wannan dan uwa daga kasar Senegal yace sanin yana da tambaya kan wato yace yana da neman sani akan man wannan irin wannan mai wanda ake shawa kamar da ya hode shi ce baki wanda ake shawa wannan kara magashi baki to ya halitta a saida shi ko kuwa to lalle shi da ma ai hukuncin abu halitta shi na bibiya kamar bisa kamar saida shi halitta shi na bibiya yana bin halitta shi kanshi abu tun da aka ce aikin da ake da shi mai kyau ne kenan ya halitta a saida shi in dai kamar yadda muka bayyana kuma shi dai ba wai na rina kai bane ba yawa wai wani mai ne wanda zai kara wa gashin mutum fawa zai kara to wannan babu matsala in wannan ne in aikin in dai haka ne inda na fahimta to kenan sai da shi bai zama matsala ba sai da shi abu ne mai kyau shi ma yanda aiki da shi abu ne mai kyau to sai da shi ma abu ne mai kyau wallahi wa'ala.